أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم سدد جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باين هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci, kuma ya bamu iko na haduwa kamar yadda muka saba a gabatar da muhadara a wannan wuri, wanda a yau ma gashi Allah madaukakin sarki ya saki dawowa da mu, wanda makon da ya gabata mun yi magana ga tarihin Shehu Tijjani radiyallahu anhu, wanda mun ji irin yawon da ya yi na haduwa da manyan bayan Allah, manyan malamai, har zuwa lokacin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a falke ido da ido, wanda shi magana ganin manzo Allah ya mai shi wancan sati na sama, shi kuma kowa ya ji dalilai na yiwuwar haka a wajen malamai sun tabbatar da haka din. To kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lakana mai waɗannan watan wurdoda da ake gabatarwa, waɗanda su ake cewa dariƙar Tijjaniya din, wanda a yau za mu yi magana ne ga ita dariƙar Tijjaniya din, Shehu Tijjani din radiyallahu anhu. Don ne? Saboda abinda ya sa su masu kokarin ganin sun soki Shehu Tijjani sun kawo abubuwa na ɓatanci zuwa gare shi, to su kokarin da suka yi sai suna kokarin su nuna cewa ai abubuwan da ake cikin ɗariƙar Tijjani gaba ɗaya duk bid'a ne, ba su da asali. Saboda haka duk abinda ake aikata cikin su ba su da asali, menene da sauran maganganu. To shi yasa za mu yi amfani da maganar malama Shehu Ibrahim Yasir radiyallahu anhu da yake faɗa a cikin littafin shi na Ruhul Adab, yake cewa nasihatun minni ila ikhwani faltumsit ku dariqat tijani dariqa mahda alfadl wa ridwani ussisa bis sunnati wal furqani, wanda yace ina muku ina nasiha ne zuwa ga ƴan uwana, ku yi riko da wannan dariqa shi wa tijani radiyallahu anhu. Sannan kuma ita dariqa ce tun afalala ta samun farala a wajen Allah da kuma samun yadda Allah, kuma yace ussisa bis sunnati wal furqani, an gina shi ne bisa ga alqur'ani da sunna. Saboda haka a yau insha Allah za mu ji dariƙar Tijjani da Alƙur'ani da sunna, ayyukan da ake gabatarwa cikin din. Kaga idan ma abinda ake bukata, idan watan abu wani yazo da wani abu cikin addini wanda ba ya cikin musulunci gaba ɗaya kwarkwata, to shi yake magana bid'a, ba a so. To za mu duba magana ayyukan da ake dariƙar Tijjani ɗin, shin wai duk bid'a ne? Ba a san su ba, addinin bai san da su ba. Na farko dai shi ne, kamar yadda aka sani, duk wani abu da za ka ji an yi wani yaye-yaye an kawo cikin dariƙa, to ba komai ne ya dariƙa ba, abubuwa ne guda uku kaɗai, kacar su kaɗai ne ya dariƙa Tijjani su kenan. Duk wani abu wani zai kwaso maka ya ce ma ai shi nan ɗan dariƙa, to ba gaskiya ba ne ba. Waɗannan abubuwa guda uku su ne: na farko akwai istighfari, na biyu akwai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, na uku kuma sai la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan su ne waɗanda an rukunan dariƙa ɗin. Ba wani abu wanda aka yi su kaɗai aka ce maɗariƙa, amma yanzu su waɗanda a jahilai ba san me aka ce maɗariƙa ba, da an tawo shi kenan su ɗauka mawladi shi an yi ɗariƙa. To shi kuma mawladi tun kamin a yi shi janda, da shekaru ɗaruruwa aka mawladi, tun da mun taɓa yin bayani akan mawladi, akan cewa wanda ya fara tara mawladi da siga na tara jama'a amma da malamai shi ne Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkabi, sama da kusan shekara 800 yanzu na wuce tun kamin a cikin wajen da ɗaruruwan shekaru an aka mawalaji, amma da ake hali da su ne sai ɗauka mawalaji shi aka shi maɗari kan mawalaji na kowa da kowa ne, ba wai magana a cikin wajen ba ne, ko da cikin wajen ta hudu ya isko ana mawalaji. Sannan wani kuma sai ɗauka a zo a taro ana zikiri ai shi a ɗan ɗari kan, to a taro magana ta zikiri ba ma baki kila insha Allah mun samu lokaci gaba mu na iya zama akan zikiri din shi kuma, wannan abu ne wanda yake sanane shi kuma tun zamanin manzo Allah sallama a taro ayi halaka ana yi tun zamanin manzo Allah an san da wannan, da kuma daga murya duk wannan sananne ne, wanda ya taba yin karatu ma musamman a cikin tafsiri wanda ne an kai wannan bayani akan zikiri din. Saboda haka zikiri da makocin tun kamin shirin da makocin akwai shi, yawwa. Sannan kuma wani kuma sai ya dauka a'a ai irin masu harkokin bukancin nan, misali an gane yan kyambo masu irin tafsirin su, wannan ba shi da yake jani ba gaba da shi jani, bai rubuta wani littafi guda ba na waɗannan tsibbudin da wasu kai ba. bai rubuta shi ba to me yana ake kuma shi ya dika ba shi bane wannan wani wani abu ne daban kan wanda shi Rijani ko da yazo shi ma ko suna yi wannan bai da alaka shi sa shi ya kace littafin da ya rubuta littafin wanda shahina addu'o'i eh addu'o'i kuma amma dai ne sai wanda za a cewa ga wani hatimi nan niya wanda za a yi da kaza da kaza a shi Rijani bai karanta da wannan ba ba duk waɗannan ba su kace mai dika ba ko kuma kaje mutum ya dauko a yanka ya rasuwa addu'a uku sina yan da rika suka a wannan duk ba shi bane ba duk wannan matsaloli ne san malamai su san da suwa tsakanin su tun kamin zuwa shiwa dan akwai su radiyallahu anhu saboda haka dai a takaice a dudunkule abinda ake so mai rika jiyan shi wannan abun guda uku kuma su ne zamu yi magana kai da farko istighfari na biyu salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na uku kuma la ilaha illallah saboda haka na farko shi ne duk da yake kamin a fara shiga cikin su an sani in za a gabatar wajen lazumin sa shi kenan da namare shi da ake yi da wazifa ko an sani ana fara gabatar da niyya to kuma niyya an san da ita wannan da ma sharadi ce ga kowanne ina aiki duk wani aiki wanda za ka yi in dai baka yi niyya gare shi ba to bai yi ba domin a hadisi ko ya riga sun ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyya ko kowa san da haka ne saboda haka Buhari da Muslim suka ce wannan hadisi da sauran malamai to kaga ashe don a yi niyya wajen fara lazumi haka ko wazifa wannan abu ne wanda yake tabbata sai niyya an san da ita iyaka sai kai suna suka wani abu wai an ka zo mutum zai niyya wazifa ko lazumi kuma kan kashe na cewa ai kike da adi sai yi Ahmad Tijani wasun da yace yayi koyi da shi Tijani wasu yalle ne ya manje shi ko inda zai sallah sai yace kike da adi Imam Kuku yau wato shi ma to dan kace kai koyi liman kama sallah balle to haka shi ma dan kace wani lazumi ko wazifa kai niyya ka ce kike da sai da Tijani ba ana da shi ne wannan kai da cikin wannan zikirin da zaka yi shi ne ma'ana ba ana da shi kaka ba dan ba mai istighfari sai shi Tijani ne ba ko kuma la ilaha illallah shi ne jan shi aka yi la ilaha illallah to wannan kenan sannan bayan wannan kuma wato an so a fara budewa da niyya kenan sannan bayan budewa da niyya sai kuma a fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ayi bismillahir rahmanir rahim sannan sai a karanta fatiha sannan sai a ci gaba da sauran abin da za a yi din lazumi istighfarin ko salatin da sauran su to kowanne gaba ɗayan su na farko dai ne tali an kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaga in dai ba mutum wani irin wawan kashi yake ba ya za ya ce a'udhu billahi da shi kuma a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba wai magana zaka yi wani zikiri ba istighfari ko salati ne ba haka kawai kaga dama ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai ne shi Allah ba kai abu mai kyau tunda dama shi shaitan ko can ko Allah ya hada mana matsayi mu ne go ya tabbatar mana matsayi mu ne ko mu rike shi matsayi na gaske haka Allah yake ba mu umarni a cikin alkur'ani take ta murke shi take maki shi wannan shedan din saboda shi kokari abin da ya kaso wanda ya kai mutane wuta to saboda haka shi yasa Allah ba mu umarni murke shi matsayin maki din to kaga shi ko abin da amaki warza kai kai kokarin ka bai shi maki ai kullun kana neman tsari gare shi ko shine matsayin rikon ka ka dauke shi matsayin awatan Allah ya tsani ka gare shi din to saboda haka wannan shine yasa ake ya uzu billahi shi kuma kaga alqur'ani ne Allah ya bada wannan ma ya uzu billahi shi ko yana cewa fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan za ka karanta alqur'ani to ka nemi tsari ga Allah daga shaitan wanda yake sifafi da rahama Allah ma'ana ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kaga kuma sai da za a fara ai fatiha ce za ka karanta ko fatiha ne da shi to qur'ani ne ko ita ma qur'ani ko ummul qur'ani yake shi mata ko saboda haka to dan ya uzu billahi sai Allah ce fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim to wannan kenan kaga ka Allah ya ga mana a cikin suratul nahl sannan bayan wannan kuma sai suwa bismillahir rahmanir rahim ita ma dai ba wanda yake ci ba ta da kyau ka ce bismillahir rahmanir rahim ba ya da kyau bidi a sai kai haba jama'a to na farko dai kowa san saboda muhimmancin ta da girman bismillahir rahmanir rahim duk surorin qur'ani gaba daya ko wata sura sai ta fara da ita ka ku san da ba su da muhimmanci da girma ba za a ce duk qur'ani duk surorin qur'ani gaba daya sai an fara mata bismillah ba sai sura guda ɗaya ce a bata ko yawa kila ina ga ana kallo na kirshi aka so a ci yawa saboda haka a cikin suratul tauba ita kadai ce wanda ba ta da ita to ko ita malamai sun ce ai an ranka ta wani wuri don abinda sun kace ai in ka diba tan cikin abun nan ne a san cikin suratul saba cikin kissar watan annabi Suleiman ko Allah yana ga mana cewa annabi Suleiman sai da ya rubuta wannan wasiƙa zuwa ga sarauni Bilqis ai abinda yake ce mata innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga zama kenan can tun da ba a tafi an ranka da gogo to kaga kenan kowace bismillah kowace sura tana fara da bismillah saboda girman ta da muhimmancin ta to yanzu dan Allah ita Fatiha to ni da ce ita ma sura ce kuma sura bace yawa sura shi babbar sai alqurani ko ita ma kafa gaba daya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk shi alqurani shi babbar surori gaba daya wannan yana nan cikin sahih bukhari to saboda haka wato saboda girman ta ne yasa aka yi haka shi yasa wato ita wannan kuma ko sallah zaka yi kaga kira ake shi ba ummul kitabi ita fatiha din nan za ka karantawa ita bismillah din wani ga anjiya alqurani ne Allah riga ya wahdita to dan nazo yi wani abu na yi bismillah alaman ne to in ba fara da sunan Allah ba da sunan haka sai fara kaga yanzu dan na yi uzillahi sai ta madan bid'a dan na yi bismillah alaman shi sai ta madan bid'a kaga menene annabi da shi to sannan sai ita fatiha din karanta fatiha kowa san da fatiha girma gare ta ita shi mafi girma a cikin surah alqurani ko sallah zaka in kai sallah baka yi fatiha ba sallah ka ta bace ba tayi ba saboda haka kuma shi yasa ake kimanta sabulul masani ita ma ce abinda manzo Allah yake faɗa cewa ita ce alqurani ne girma eh ita ce sabulul masani kuma ita ce alqurani ne girma gaba daya wanda aka manzo Allah haka imam bukhari ya rubuta a cikin sahih bukhari din shi saboda haka yana daga cikin fadalar ita wato ita fatiha din wato an rubuta daga sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم من الضالين فقولوا آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يتي إذا كن كجاء أنا صلى إلي ما يتي غير المغضوب عليهم من الضالين تقولي آمين يتي دو وندا ما قال تتي داتي تتي دي دير تمالائك ولن سوى آمين إنا تدو أبن دي نزل دي غفر دو أيهين تدوك haka imam al-bukhari ya rawaita hadisi shi na 4470 da biyar a cikin sahih al-bukhari kaga to don Allah yanzu menene laifi na dan muna zo na zauna ka kanta fatiha ko da wannan girma al-qur'ani shi ne na farko kuma manzo Allah ya riga tabbata mana cewa sallallahu alaihi wasallama duk inda ka karanta al-qur'ani duk harafi guda kana da lada goma gare shi duk harafi daya harafi na cikin fatiha to me Allah yana zanna na karanta fatiha shikenan sai a kaman dan bid'a wannan kiyan sannan a takaice wadanda su ne wanda aka buɗa da su ko niyya sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai bismillahir rahmanir rahim sai karanta fatiha wadanda ganin dukkan su alqur'ani ne gaba daya ba wanda sai kore sai indai musulmi ne shi na kware kuma malamin kirki bai sai ce wadanda abun ba shi alqur'ani sai ba su shaɗi musulmi to to sai mu shiga a rugoje saboda yanayin kan mutane lokaci ne akan surukun nan ne sai dake kaci da mangace guda uku din kowanne fadan ebo wani zamai dan kadan daga shi yanzu mun ga shi zamai magana ga istighfari shi kadai ya shige sai mun lokacin duka istighfari kawai yawa amma dai zamai dan ebo dan kadan ne kawai sai mun magana don a tabbatar da shi istighfarin nan da aka zauna ana yi wajen lazumi dan da ma shi ne lazumi ko san an gane dan ma wanda Allah zumi ko tin bayan kai ne shine ka karanta istighfari kafa 100 salatin annabi kafa 100 sai la ilaha illallah kafa 100 dan ma su ne ya take lazumi fa wannan da aka yi da bayan sallar asubahi da kuma da aka yi bayan da mai sallar asar su ne kawai da ma aka yi istighfari din salata annabi illa da to Allah wani abin da yake cikin su wani abin da yake cikin su wani inda yake jana zai zama dan bid'a to wadan gane da su ne zamu yi magana kan su wadan garkunan da ake gide ba wani abin da yake cikin su suke nan sai addu'o'in ka da zaka yi kaga maka roki Allah duk abin da bukatun da suke nan to na farko shine wato istighfari din dan fara da shi an sani ana yi ne kafa 100 a cikin lazimin safi da namiji to wannan alqur'ani a wurare da yawa Allah ya bada umarni a yi istighfari wuri na farko misali akwai inda Allah madauki zai ke cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu a cikin suratul hud Allah yake cewa ku nemi gafarar ubangiji ku shine ku yi istighfari thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah yumatti'ukum mata'an hasanan lalle Allah zai jiyar da ku dadi jin dadi ko mai kyau ila ajalin musamman har zuwa lokaci sananne wai uti kulli zai fadlan fadala kuma Allah zai ba kowanne ma'abucin fadala fadala tun ya zuwa lahira kaga nan Allah ce wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin ku to kaga Allah ta yi sifari kenan to yanzu ni ne Allah yana ganna ci a sai sallah shi Allah ce ci ayi fa kuma amma sai ya zama dan bid'a kuma ga shi na alqur'ani Allah ta yi sifari nan sannan wata aya kuma Allah yana cewa ba wai mu ba a'a an sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zulubi sallallahu alaihi wasallam bai taba zulubi ko guda ba amma duk da haka don dai Allah ya koya muna yin istighfari sai Allah ya kirawo manzo Allah da kanshi ya bashi umarni sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarni shi ma ya yi istighfari bai farzu ne ko guda amma Allah shi ne ya yi shi ma shi ne Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana ce mashi wastaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima kai istighfari ka ne gafara Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah mai gafara ne shi kuma mai jin kai ne a cikin sunnah ne manzo Allah ya kashi Allah ka ba umarni ba
wata aya kuma Allah ya kara ba manzo Allah umarni kisa wasa ga firhu innahu kana tawwaba kane ne gafarar Allah shi Allah ne ka dauki bari ga komai ji haƙi mutaka kai tabbace da ku tawwa wasa ga firhu innahu idza ja'a ku eh wasa ga firhu innahu kana tawwaba saboda haka ga ni nan a shi idza ja'a shi Allah ba da umarni lalle ai istighfari to ni ne Allah shi da dan nazarna wajen lazumi na istighfari da hadari tun alƙur'ani Allah ya faɗi haka wannan ayoyi suna nan da jiddi yawa amma za a dan ba da misalai na wasu daga cikin hadisai wannan su hadisan kamar da nake muku da yabo ne da an ka samu dai dama abin da abu kata idan an ci ai abu kaza bidiya ne idan an ka samu hadisi guda tal ya faɗi abu magana ta kare ga kaita a magana ta addini ta ilimi ko kuma an ka samu aya kwala guda shi ta ci ai kaza magana ta gaba karewa an gama komai to balle suna nan da jiddewa amma shi sani kan sai mu yabo ko da dai aya mun ka samu hadisi uku hudu misali sai mu yi gaba saboda lokaci a hadisi da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da umarni a yi istighfari na farko an rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace qala ash-shaytanu wa izzatika ya rabbi la afrah ughi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim fa qala ar-rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi dan wa yake ga mu ubangiji mu daukin sarki yace wa izzatika ya rabbi na rantsi da girman ka ya ubangiji inji shi dan wa la afrah ughi ibadaka bazan gushi ba ina batar da dubayan ka sai na batar da su gaba ɗaya shi zai ga ubangiji mu wannan magana ma da mat arwahum fi ajsadihim wai matukar dai ran su yana nan cikin jikin su inda suna da rayuwa ni ko zan ci gaba da batar da su in shi dan ma da mat arwahum fi matukar rayuwar su suna nan cikin jikin su to shine fa kana da sai ubangiji ya bashi amsa yace masa to ka sani wa izzati wa jalali in ji Allah madaukakin sarki yace na rantsi da girma na da buwayata la azalu aghfiruhum ni ko bazan bushi ina tayin gafara gare su mastaghfiruni matukar suna istighfari da sai istighfari ko zan yi musu shi ya sai ya tabbata wa shi ko amma Allah shi ya nake da girma ne da sun ce astaghfiru Allah shi ko zai yi kaga shi dai yana aiki yana rufi yake nan ko sai wa kaga yana aiki an ara rugu zama aiki kenan ara mai da shi ba to dan Allah yanzu mi Allah shi da so inda zan ta istighfari nan wannan wanda zai istighfari mi kasu ne yanzu ka san da ya zama mutune shi da ko tunda kaga shi dai yana yana tsatsa shi yana aiki to kuma bai istighfari kuma yana mahada da ai wannan hadisi kuma wato yana so sanyi wato wani abu duk inda na kawo hadisi ina faɗa wannan tambayan malaji'u su bukhari muslim da sauran malamai mai tambaya wanda sun karuce shi dan an kaje kai shi kuma sai in dan bayar da dan baran koyi saboda kowa wanda kowa zai iya gani haka nan dalibai ilimi wato sai in bayar da misali da wasu kananan littafai nan kasa kasa wanda mutum zai diba shi ma yana da suwa kamar irin kuma musabar hadisi kila wani shi a gare ko ko irin da su sali shi ne misali to sai in rika bayar da in hudi ya akwai ciki sai in faɗi yana ci to wannan hadisi da karanta wanda shi dai wanda Allah madaukake shi faɗa wannan magana shine Imam Ahmad ya rusu shi a cikin al-Musnad nashi Imam al-Hakim ya rusu shi a cikin al-Mustadrak ko al-Sahihain nashi kuma shi Imam al-Hakim da ya rusu hadisi sai ce haza hadisun sahihul isnadi hadisi ne mai ingantaccen isnadi walan ya kada jama'a sai dai Bukhari da Muslim ne ba su rusu shi ba amma dai ya cika sharuɗan da suka bukata mu same shi bane to in kana so shi kuma ne cikin sauki sai ka diba cikin mutawal hadisi dinka shi kenan a cikin harful hamzati in ka diba ana nan ciki to abin da ba cika son faɗi ne hadisi ko nuna ba saboda bambanci ne ana sa bambancin lambobin hadisi amma dai harfi na alhamza harful hamzati yana nan ciki wanga hadisi na da shi dai kisa wa izzatika ya rabbi la afrahu bi ibadaka ma da mat arwahum fi ajsadihim fa qala rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni to sai hadisi ne kun ga yanzu dan Allah yanzu to shi dan zai ta wannan aiki ta saka na iski kana sa Allah kuma hadda na tsuwayi yana nan yana batawa dai shi ko Allah ce in dai ana istighfari shi ko zai yi yanzu dan Allah duk wanda ya kawo zifa dan da wanda dan da zika yana istighfari kullun eh sai da bai kai kaga shi ya wuce wurin kinan ko yawa to naju azo to daga Abdullahi bin Bukhurin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kaseera yace aljanna ta yi dadi ta tabbata ga duk wanda yace lahira isko istighfari da yawa cikin takarda ta aiki ne wai an ka ta lahira sai dai an ka ta wurin himma hisabi kaga duk aikin da ka aikata shi ne za a lissafa ko to ko da an ka bincika saka duk aikin mutum sai an ka isko akwai istighfari cikin mai yawa yana yawa istighfari dan duniya ba kai mutum annabi yace aljanna ta tabbata ga mutum wanda haka to kaga wannan hadisi Ibn Majah shi yake cikin sahih sunan din shi da Imam an-Nasa'i shi kuma a cikin littafi ne mai suna Amalul Yawm wal Lailati sannan da Imam al-Baihaqi a cikin littafi ne na Shu'abul Iman da Bazzaru da Imam Suyuti a cikin Al-Jami'us Saghir sannan in ba ka da duk waɗannan din shi ma
kato kadiba cikin musabbi hadisi din ka yana nan cikin harfu ba'i eh harfu ba'i yana nan shi ma in kadiba ciki za ka ji a cikin muhtar hadisi to kaga dan Allah yanzu wannan hadisi to kaga su wanda rika wasu ka in da mutum dan shekara ko goma yana wazifa a shekara goma yana yi misali ya san ko sai fari na cikin taka da teku bai sani ba to kuma an ce aljanna ta tabbata in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da cewa aljanna ta tabbata ga duk wanda ya isko isi fari mai yawa cikin takarda ta yi duba liman wajada fi sahifati istighfaran kaseera to kaga a ce wanda baya ciki sai ko makama hasala cikin taka so to sannan sai hadisi na uku abu so daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lazima al-istighfara جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب من ذا الله سلامه يكفي شيوا يكفي من لزم الاستغفار دوان ده لازم سي استغفاري كلن يانا يوان استغفاري كلن كلن دوان ده زما دبي اكي انن بي دا اكي سي يوان استغفاري كلن يكفي تو wannan mutune ya sani جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله zai same mai hita cikin duk wani kunci da yake ciki ne inda zaka lazim sai istighfari kai ko Allah zai hita da kai daga cikin duk wani kunci da kake ciki ne wani kulli hammin farajan daga duk wata damuwa da kake cikin ta Allah zai baka mahita inda kana yawan istighfari sannan yace wa razaqahu min haythu la yahtasib duk inda baka zato kuma sai Allah zai azzaka shi wanda wannan imamu abu daud a cikin sunan din shi ya rubuce shi da ibn majah shi ma a cikin sunan din shi da nasa'i a cikin al-littafi na amalul yawmi wal laylati da kuma imamu tabarani a cikin mujamul kabir da kuma mujamul awsat sannan da imamu ahmad a cikin al-musnad nashi da imamu al-bayhaqi a cikin as-sunan al-kubra da imamu al-hakim da abu na'im a cikin littafi na shiratul awliya sannan duk in baka da su kuma imamu suyudi shi ma ya kawo shi a cikin littafi na al-hawili al-fatawa sannan duk in baka da wannan din in kana da littafin ziyadus salihin yana nan shi ko kasuwa kana gani ne ka ce shanka alaka di ba gani yana cikin littafin ziyadus salihin a cikin babul istighfari in mai hadisi irin nawa ne hadisi na 1873 a cikin riyadus salihin din to kaga kina a cikin mai yawan istighfari wato baya cikin matsala kaga rayuwa ce ta duniya da lahira da yawan wanki take sai kaga ko da mutum baya da ko ne rayuwa ne hankali ne kwanci cikin nutsuwa shi bai tashi hankali bai da mako kan saboda duk wani kunci da a cikin zuciya musu Allah zai yi mishi in dai kana yi tsakani da Allah din sai hadisi na hudu an rawaito daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah manzo Allah sallama hada tsayi kan kusan ba manzo Allah ba mutum ko baba ne in dan kware ne shi ya ba sai ya ne zai fada magana ba ku da ya fadi yana da ku to balle manzo Allah astaghfirul masduq wanda yake kowa gaskiya zai fadin magana kuma dai ya karanta ba ta ma hada rantsuwa ce wallahi na rantsi da Allah inni la astaghfirullah manzo Allah ce wallahi ni kullu ina istighfari ina neman gafara Allah wa atubu ilayhi ina tuba ga Allah fil yawm duyin akthara min 70 marratan hiya da su 70 haka ne kai hiya da su 70 manzo Allah sai yana istighfari wannan imam al-bukhari ya shi hadisi na 6307 a cikin sahih al-bukhari to anan yana nan kuma shi ma in baka da sahih al-bukhari shi ma yana nan a cikin littafin da salihin na imam an-nawawi a cikin babu da istighfari shi ma hadisi na 1870 daidai yana nan ga diwanin sahih na muslim kilama ko ya san shi ko ngo sai da musulmi yana cikin ba inda ka magana istighfari wa tauba ya kawo shi miski to anan da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zunubi ko guda ba kuma kun san da alqur'ani abinda Allah ya ce wai ko da manzo Allah inda ma ya taɓa istighfari ka gani inna fatahna laka fatahan mubinan li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai Allah ya ce mu ma ka bude ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai dan inda kana da zunubi tambaya da akwai su duk an yafi maka kuma nan gaba inda zaka duk an yafi maka wanda addawan gaggara sun wani wanga tabbas ne amma ga shi kullun shi ya so 70 he da so 70 kai kai zulubi nawa kake din gani ina baka san ya gaba ku to kuma dan mutun ya zo ya zanna yana sai sifari kuma kashi ne dan bid'a sun kaka shi ma lalace da waya maka kashi kenan kaga yanzu sai manzo Allah yana istighfari sallallahu alaihi wasallam kai ma sai ka zo kai don Allah ne kai ka zama ahlus sunnah na gaskiya ko ku wanda yake son ya hana shi kuma ya zo ne ya zama dan bid'a don annabi hana ya sifari ba shi kuma gashi yana hana an ji yana yi sai da sokara yanko to yana ya shi to ai an ji to sifari to ai ku gura 100 da kusa inda kai lazimi nisa ku kai 100 shi ma da yake adro to daga al-agarru bin yasari al-muzani radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marratin yace wannan lokacin sai yana dan dan dodo shi sai kai ana ji na ba daidai ba in ji manzo Allah sallama yace yace wallahi wa inni la asrika yace wallahi kullu ina istighfari fi rabbi dini da atam malakan su dani kaga kenan in kace a a ai ka hada ayi su bari amma darin da aka cikin lazumi shi abin da to annabi yace yana darin kuma hadisin cikin sahihu muslim yake ma muslim shi yace to sai kenan sannan in baka da sahihu muslim har yanzu kadiba cikin riyadus salihin da dinka yana nan a cikin babul istighfar shi ma hadisi na 1869 a cikin kashi yana nan mutakin hisnul muslim shi ma yanzu shi ma an kadiba cikin magana istighfar wato ba shi ma ya kawo shi dan shi to kaga yanzu don Allah yanzu in zana cikin lazumi na sai na istighfar kafa 100 don Allah in sunnatu manzo Allah sallama yake nufi akwai wanda yake cikin dan bid'a na istighfar guda 100 to ga annabi yace yana guda 100 shi da bai rubuci ko guda ni ko kaga ga mu duk zanaban mu sai aka so ko shi yasa wai wani dakiki cikin su sai ka ce to kawai dai ka so ka zanna ka da sauraha ka ce istighfar astaghfar Allah to Allah zaka ba shi hanci ai ka bari sai ka zo ne sannan ka yi istighfar wai an kai istighfar wai ka zan kai ka zo ne wai ka ba Allah sai hanci to Allah jan ga ta kulshi to kaga irin waɗannan abubuwa da Allah kai da baka sai aka zanuban ka ba yanzu ga kaida cin in banda rashin fahimta yanzu dan Allah ko istighfar dubu nawa ne ka yawa ga kaida amma aje kan ba sai yin dan misali in tayi ba iyaka to ni Allah jina zulube na ba su iyaka shi sa kuma jarake ko inda za mu ta magana hadisi masu magana istighfar za ku shawara kin karatu irin yanda hadisi suke biyo masu magana akan istighfar ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne man gafara musu nabai suna nan da yawa alqur'ani ayoyi da yawa hadisan ga sunan da yawa amma a sai abin da kaso da mako sai a gane duk abin da aka cikin dan nan da akwai shi a sunna inda sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yanzu ka dai gumin jiya mai lafiya da aka yi ana istighfar guda 100 da safi to ya tabbata a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi mun kai wannan ko an tabbatar da shi yanzu istighfar da aka yi guda 100 cikin lazumi a shi ba bid'a bane ko sunna ne ma manzo Allah yana yi ko to bari mu wuce gaba tunda na faɗa muku saboda lokaci sai mu wuce ga rukuni na gaba na biyu shine salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma muna yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 100 muna yin guda 100 a cikin lazumin mu da muke to na farko dai saboda girman istighfari sai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sani Allah shi halittu duk halitta gaba daya kuma shi aka bauta ma Allah mu da sai ki ba ya bauta ba ko shi ne ubangijin da ake bauta ma amma saboda girma don ya gwada mana muhimmancin salati shi ubangiji mu dauke sarki da kai ne kamar annabi salati za a gwada maka girma abun Allah yake ga mana alqur'ani inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah yake lalle Allah mu dauke sarki haka nan da mala'ikun shi suna yi ma annabi salati sai Allah yake ya ku masu imani kuma ku zo ku yi ma annabi salati to amma malamai sun kace to sai dai in ka diba shi Allah mu'mini sai kirawo ba rukuwa da kowa ba da kaida kun gane akwai musulmi akwai mu'mini akwai kuma watan ko maqamul imani maqamul islami kai maqamul imani maqamul ihsani ko yawa to musulmi shine zaka samu mutum yana sallah amma yana ta abuwa na taba ga zamar kyau shine shan giya shine sata shine zina shine wannan ta abuwa ga sanar mai kyau amma musulmi ba su mai kahuri ko kuma wani hadisi manzo Allah ya faɗa mana ai duk wanda ka sanar ba mu ne shi kujibu yana cewa la zina zani shine zini wa huwa mu'min ولا يشرب السارق حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يتشي ما زنا شي سدد ايكا زنا با مؤمن بني شي دي ايماني با مؤمن بني اما دا مؤمن با كهو بني اما دا با مؤمن بني براو سدد ايكا ساتا با مؤمن بني شي كو ينا صلى با مؤمن بني لوكاشن دي اما دا مؤمن حتى نان ماي شنجيا سدد ايكا شنجيا شي ما با مؤمن بني تو كاكا سي مسلمنشي دوان مقام الايمان شي في السماء shi na imani shi kuma in mutum yana mu'mini bai iya imani ne zai hana shi wadanga abun bayansu in kana mu'mini kana mukammal imani baka iya zinat baka iya shangiyat baka iya kai kata kaga kenan okay to bari mu kare wannan sai kai tambayar ka now kaga kenan anan wato ainihin wato kaga a shi da yin salati din nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai mu'mini Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu ashe dun bayyana mini ne kenan mu'mini ne kaga shi ya wuce makamar islami kenan sai mu'mini dai kai to wannan kenan to dai shi dai karatu yana da amma dai mutum yana tada shi a gudu ne an gane to a hadisi da yawa sai ki bana da mai tafsiri wannan aya wanda ya kasance ji baje kullu hadisan da mun sai magana wurin to an karatu na hadisi masu magana kan salati ga Allah in mutane ne tafsirin san sai ya jiya a hadisi da yawa manzo Allah sallama yayi bayani game da muhimmancin yawan yi mashi salati din na farko an gwato daga sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yace awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayhi salata yace mafi dacewa mutane mafi cancantan mutane da ceto na ranar alkiyama wanda yake kowa yawan yi mana salati wai wanda yake dacewa da annabi yake cikin ranar alkiyama wanda yake kowa yawan salati gare shi shi da shi tashi yadda shi ke wata ma'ana kuma aka ce awlan nasi bi wanda yake cancanta da niyya ranar alkiyama wai ma'ana wai wanda kai na annabi ne shi kai kuma shi ma annabi naka ne to yace mai yawan yi mana salati shi annawa kuma ni ma na shi kaga duk ma'ana da aka dauka da wannan ma'ana ce mai girma a ce kai annabi ya ce da kai ko kai nashi ne shi ma naka ne ina ganin ko ne mutum mutune aka ce ai kai ai wani mutune wani ne ai ina ganin ko ne mutune kai ganin haka ka samu shiga ko to balle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ne yace mafi wanda yake dacewa da fituna kaga a ce yake nan masu yawan ma'ana da salati su annabi da shi take sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi ya mutum mizi ya ruwaito shi yace kuma hadisun hasanun hadisi ne kikkawa ibnu kasir a cikin tafsiri ne na wannan ayat da mun ka fadi da su ya kawo wannan ya kawo wannan hadisin ciki al-imam suyuti a cikin tafsiri ne shi ma mai suna ad-durrul mansur fi tafsir al-ma'sur shi ma ya kawo shi yace kuma akhrajahu ahmad imam ahmad ya rawaito hadisin wa tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu kuma tirmidhi yace kuma hadisin ma kikkawa ne wa ibn hibban haka ne ibn hibban shi ma ya rawaito shi sannan imam al-qadi da ma cikin shafi ma ya kawo wannan hadisin da imam an-nawawi shi ma an bakar da wannan can yana nan cikin jadu salihina a hadisi na 1398 a cikin riwayat salihina in baka da riwayat salihina shi ma in ka diba yana nan cikin muktasar hadisi dinka shi ma in ka diba yana cikin kusan kamar shahi na karshe ne dai can ba cikin wani hadisi ba can karshe ne dai ya kawo shi yana nan cikin bugu ya ma ko wasu suna da jihar bugu cikin musulmi ko su yana nan cikin shi ma saboda haka dai kaga wannan dai watan mabu yake ba magana salati ga manzo Allah sallama abu ne wanda yake tabbata shi hadisi na biyu an gaito daga sayyidina Abdullahi ibn Abbas yace manzo Allah sallama yace man nasiya salata alayya akhta dariqal jannata a wasa ruwa kuma yace hada a dariqal jannata a wasa ruwa kuma yace nasiya dariqal janna wato shine yace man nasiya salata alayya duk wanda ya bayyana mana salati ko kuma in ka fasara sai da mantuwa kace duk wanda ya mance man salati akhta dariqal janna ya mance hanya aljanna ya kuskure hanya aljanna wannan mutum wa duk wanda ya ha manzo Allah salati ya kuskure hanya da kake shiga aljanna wata ba shi kuma na siya dariqal janna sai ya mance hanya aljanna duk wanda ya mance da yawa annabi salati kai kaga akwai hadari ko ku to kaga shi ran dariqa aka ga su bisa gode ba suke sako ko yawa tun da su ba su da ajin salati ga manzo Allah sallama wannan hadisi ibn majah a cikin sunan shi ya rawaito shi da dabarani a cikin mujamal kabir sannan ibn gasir shi ma a cikin tafsirin na wancan ayat da faɗa da zu ya kawo shi ma a cikin tafsirin nasi da imam suyudi shi ma ana tafsirin na ad-durrul mansur din shi ma kuma yake a halin da ibn majah an ibn abbas wal baihaqi yace ibn abbas ibn majah ya rawaito shi daga ibn abbas wal baihaqi haka nan imam baihaqi shi ma ya rawaito shi fi shu'ab a cikin shu'ab al-imani daga abu hurairah shi kuma har yanzu kuma yana nan cikin ash-shifa in baka da wannan sanin littafin ash-shifa imam al-qadi shi ma ya kawo shi wannan din to kaga a shikenan dan dariqa su ne da daga hanyar zuwa aljanna ke nan tunda duk wanda bai salati ya kuskure hanyar aljanna to subhanallah to sai na uku an roto daga sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashara salawatin wa hadda anhu ashara khadiatin wa rafa'a lahu ashara darajatin abinda yake cewa man salla alayya salatan duk wanda ya mana salati guda inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan mutune da ka mana salatin nake sallallahu alaihi ashara salawatin Allah zai mai salati guda 10 yace sannan bayan an mai salati 10 wa hadda anhu ashara khadiatin kuma Allah zai goge mai kurakurai wasu laifuka da yana zunubai guda 10 za a goge laifi zunubai na guda 10 kuma yace kuma warafa alahu ashara darajati kuma za a daga darajati a wajen Allah mataki mataki guda 10 kamar yanzu misali da zaka misali kamar kace fa san za a hawan bene kuku yawa ai ka san akwai inda ta kaku to kuma yana haka nan da dai guda 10 misali za a daga darajar alahira a wajen Allah akan in kai salati kwala guda sal kuma duk ku da maku ji sai Allah shi zai maka salati 10 wai cikin 10 din da Allah zai yi maka kuna ganin an ka dauko guda ana ga shi da kallon da shi salatin da Allah ya yi saboda me saboda ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baki duk abin da aka gare ku na ku kare wa kai
amma ne shi na Allah yana dan wanzu shi bai kare ba kashi kaga shi nan wato yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi nan ladati ba su da iyaka tunda annabi zai ma goma to da ya ma goma guda ɗaya baka san akan ladati ba to wannan shi ne sannan wannan hadisi da ni faɗa yanzu imam an-nasa'i shi ya rawaito shi dai imam al-bukhari a cikin tafsiri ne mai suna al-adabul mufrad sannan ibn kasir shi ma ya kawo shi a cikin tafsiri na shi na daidai wannan aya shi ma da shi ma imam suudi ana cikin tafsiri shi ma na ad-durrul mansud shi ma kuma yace a kai da hu ibn abi shayba ya rawaito shi ibn abi shayba malamin bukhari ne sannan wa ahmad haka ne yace imam ahmad shi ma ya rawaito shi sannan har yanzu in ka diba cikin ashifani imam al-qadi yar shi ma yana nan ciki in baka da wadancan shi ma ka diba cikin riyadus salihin na imam an-nawawi shi ma hadisi na 1397 a cikin riyadus salihin in baka da riyadus salihin shi ma ka diba cikin mutawar hadisi din ka shi ma yana nan a cikin harful mimi shi ma ka diba za ka gan shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da haka sannan hadisi na 4 an rawaito daga sayyidina Amir bin Rabi'ata wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma min muslimin yusalli alayya illa sallat alayhi almalaikatu ma salla alayya falyuqilla alabd min zalika aw yukthir yace ma min muslim babu wani mutum musulmi yusalli alayya da zai mani salati illa sallat alayhi almalaikatu fa sai malaiku su mai salati kaji bayan Allah zai maka har da malaiku su ma za su gode maka ma salla alayya shi mutuka yana ne yana mani salati na su ku suna mai salati wato ka ba shi ka ta ko iya mina kudin ka shin ya shagale ka ko idan haka iya duk adadin yawan salatin da ka tayi kuma adadin yawan wanda mala'ikun su ma zo su yi maka saboda haka sai ci fali qillal abdu min zalika aw liku da ya rige gare ka bawa in ya gara ma yayi da yawan in ya gara ma yayi dan ka da ya rige gare shi ya rige abin da zai samu kaga kenan ashe wato yanzu in kun ka duba da Allah mu wai a wannan hadisi da yake ban kama da shi ko wanda hadisi wanda ya rubuta shi ne ibn majah shi a cikin sunan din shi da imam ahmad a cikin al-musnad din shi da imam al-qadi ya shi ma ya kawo shi a cikin shi fa shi ma ibn kasir shi ma ya kawo shi a cikin tafsirin nashi da wannan ayat sannan har yanzu in baka da su ma ka diba har yanzu dai muktasar hadisi din ka yana nan shi ma a cikin harful mimi amma da zaka gana kowa na da shi yabo yawa to saboda haka a takaice zai kun ka duba mu abin da muka yi salati guda 100 muka yi ko to ga ka'ida in mun ka bi wannan hadisi din ko da 1000 mun kai ba mu da shi saboda me saboda yace hal yuqillan abdu min zalika aw li yukthir ba ya iya gara ma ya karanta ya dan kadan iya gara ma kuma yayi da yawa to ashe ka ko shi da dan kai kenan in dai sunna za a yi ba sai musu dan dariya ko wuce daga sunna an ce annabi ya bude maka kofa in kana iya wa ka tayi da yawa in kuma kadan zaka yi da yari gare ka da abin da zaka samu to ashe kenan dan Allah zai ne da ya kaga ma yayi da yawa ko ku habu su ban ma kai gezin da kuma sai na kai ba shi yasa akwai wani hadisi can wanda mun kanta shi akan cikin tafsiri wanda wani sahabi ne ina jin ko bai bin kaidin ne wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah yanzu in laba duk lokutan da na ibada ne yake gaba ɗaya in laba su uku sai in dauko kashi guda ciki duk gaba ɗaya ma'ana kamar yadda misali in yana awa shi da misali yana ibada shi da misali sai in laba su uku in lokutan kashi guda in ta maka salati kaga awa nawa kenan duk kenan ko sai in ta maka salati cikin su sai manzo Allah ya ce lalle kware daga shi da in kai haka nan alheri ne gari amma dai da za ka kara da ya zama alheri ne gari yace to manzo Allah sai in raba biyu duk rabi lokacin nan gaba ɗaya ta maka salati gare shi saura sannan in ibada din yace kware daga shi lalle alheri ne gari amma dai in da za ka kara ma da ya zama alheri ne gari yace to manzo Allah duk in sa lokacin nan gaba ɗaya duka in ta maka salati gare shi yace to in ku kai haka nan lalle duk zulubin ka sai an gafarta maka kuma duk abin da Allah ya baka gaba ɗaya sai Allah ya yi maka ita to don Allah kaga ashe ko dubu nawa kaka yi ai kaga baka yi da shi ba ko to balle ran nayi dari kawai sunna zai sai a ce wani dan bid'a kuma ga abin ga sunna in dai sunna annabi Muhammad aka nufi ku sallallahu alaihi wasallam to wannan shine to sannan a hadisi na 5 agwato daga Arsul Malik bin Arjallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna aqrabakum min yawmil qiyamati fi kulli mawdinin aktharukum alayya salatan fid dunya man salla alayya yawmal jumu'ati wa laylatil jumu'ati mi'ata marratin qadalla Allahu lahu mi'ata hajatin 70 min hawaij al-akhirah wa 30 min hawaij ad-dunya abanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna aqrabakum min yawmil qiyamati lalle mafi kusancin ku gare ni ranar kiyama wanda shi kowa zama kusa gare ni ran tashi al-kiyama fi kulli mawdinin yace duk wuraren da za a zama na tashi al-kiyama ce wanda shi kowa zama kusa gare ni to akasarukum alayhi salatu wanda ya kowa
cikin ku yau neman salati shi sai kowa zama kusa da ni to ashe kaga in ka dari ma irfa sama ba ku to ya ci mai yawa bai ce sai dari dai ko kaza ba to ni don na dari annabi kuma su ta kalubalen ka ta sai shi aka sar kuma alayhi salatu fi dunya wanda yake kowa yau neman salati cikin duniya to ran ta sarke mashi kowa zama kusa da ni sai ya ce man salla alayhi yawmal jumaati duk wanda ya yi mana salati ranar juma'a wa laylatul jumaati jidaran juma'a mutum ya mana salati ne ata magaci salati guda 100 kai ko 100 da muka yi dai ko ana yi 100 ko yawa yace duk wanda ya mana guda 100 din nan yace to lalle wannan mutum ne qaballahu lahu min hajatin Allah zai biya mai da bukata guda 100 shi wannan mutum yace wadannan bukatun guda 100 za a biya mashi din yace 70 min hawaij al-akhirati guda 70 na bukatu ne na lahira za a biya mashi wa 30 min hawaij dunya guda 30 kuma na duniya ne za a biya mashi duk wanda zai mana istighfar salati guda 100 a ran juma'a da ran juma'a to za a mai wannan ne to ta kace yanzu kun ga kora mutum zai ta yi da wannan hadisi Imam Suyuti ya kawo shi a cikin tafsir na Abdullah Mansur kuma yace akhrajahu al-Baihaqi Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin Shu'ab al-Imani da Ibn Asakira da Ibn al-Munzir a cikin tarihin shi sannan kuma a cikin al-Hawaili suka wani shi ya kawo shi to kaga nan wurin wato a ta kace dai ne sai a rubuce wato kun ga in za mu yi mutum ya zanna ya wuce ma guda 100 bai ne ba a cikin dan bidaya in dai har suna ne na gaskiya ba na ƙarya ba an gane to bai ce mutum ka kike nan zuwa Allah yazo dan gabo da munka ni annabi da shi yanzu kenan wanda yake mana dan jika dan dan bidaya ya zama wa dan bidaya kenan shi ya saboda me saboda su dan ga sun tabbata alqur'ani da hadisin nasu to sai cikon na uku ko guda uku na kai shine la ilaha illallah ko yawa wanda muka guda 100 to shi ma wannan aya wannan kalma ta la ilaha illallah ta zo cikin alqur'ani kalmar ta la ilaha illallah ta zo alqur'ani alqur'ani Allah yana faɗa cewa fa'alam annahu la ilaha illallah alqur'ani a cikin surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aya ta 19 haka Allah ya faɗa fa'alam annahu la ilaha illallah ka kalmar la ilaha illallah ta zo cikin alqur'ani kenan ko kuma Allah madauki sarki ya gaya mana cewa waɗanda ba su su ji ana faɗin la ilaha illallah kafirai su abba su ji ana faɗin la ilaha illallah zaka kai yanzu da kaji da kaji wannan ce la ilaha illallah ga jeba kasu to ka sifanci da su faka sai ga ayat da Allah ya tabbatar da haka din abin da yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna su ka tare sun kasance da an ce la ilaha illallah an ce ko su ma su girman kai Allah kai ka faɗi la ilaha illallah kuma kana wayaki da wai mai kuma sai ya bari shi ma kuma dan bid'a ne kuma to da Allah yanzu wannan kalma ta zo alqur'ani kuma kai mai ta kuma a cikin kuma dan bid'a to wannan kenan to abin ya zo cikin hadisi da yawa shi ba fadalarta mai yawan gaske shi ma sai wadan ebo da yan kadan daga ciki na farko abu to daga Ikbani bin Malik Ikbani bin Malik sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin sahabban da sun ka zo yakin Badar abin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah yace inna Allah lalle Allah madaukin sarki qad harrama 'ala an-nari haqiqa ya haramta ga wuta man qala la ilaha duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kwara guda yabtaghi bi dhalika wajha Allah kuma saboda neman yadda Allah ya faɗi ta tsakanin shi da Allah ya faɗi ta yace wannan mutumin haramun ne shi da shiga wuta shi Allah ya haramta ne ya shiga wuta wanda ya faɗi la ilaha kwara guda to ni ko sai nazo ne ya gura da cikin lazmi amma da haka dan wuta ne ko amma wurin su ko to da Allah ka ji wannan kuma jama'a wannan hadisi Imam al-Bukhari yana nan cikin Sahih al-Bukhari hadisi na 1422 cikin Sahih al-Bukhari da kuma na hadisi na 1186 cikin Sahih al-Bukhari inda ya kawo haka Muslim shi ma ya rubuta a cikin Sahih Muslim din shi in baka da Bukhari da Muslim din kadiba littafin Ziyadus Salihin ne Imam an-Nawawi shi ma in kadiba shi hadisi na 417 a cikin Ziyadus Salihin ko da kuma hadisi na 1529 a cikin Ziyadus Salihin ya kawo suwaye guda biyu saboda haka kaji a cikin duk wanda yake faɗin la ilaha illallah kwala guda in tayi gashi daga hadisi kuma sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne kai ka shiga wuta amma ne yanzu ha guda 100 ne amma kuma duk da kan dan bidan dan mutum to hadisi na biyu aure shi daga sayyidina Abu Zarra al-Ghifari radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalika illa dakhala al-jannata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin babu wani bawa qala la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah thumma mata ala zalika kuma ya mutu akan la ilaha illallah din da ya faɗi yace illa da khalas jannata fa shi ko sai ya shiga aljanna wa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya mutu yana nan akan ta shi ya je ita la ilaha illallah akan ta yace su da aljanna ne sai ya shiga aljanna to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Zarra haka sai Abu Zarra yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa in zana wa in salaka
wai mutun nan ko ya taba yin zina taba yin sata sai ya shiga aljanna to shine sai manzo Allah ya ce mishi wa in zina wa in sarqa ko ya taba yin zina taba yin sata sai ya shiga aljanna Abu Dhar ya ce lice ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in zina wa in sarqa shin ko ya taba yin zina taba yin sata sai ya shiga aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa in zina wa in sarqa ko ya taba yin zina taba yin sata sai ya shiga aljanna Abu Dhar ya kara na uku ya Rasulullah shi girman abin haka Allah yace wa in zina wa in sarqa shin ko ya zina taba yin sata sai ya shiga aljanna sai manzo Allah ya ce mishi kai wa in zina wa in sarqa ala lagani anti a bizar yace ko ya taba yin zina ko ya taba yin sata sai ya shiga aljanna bisa ga turmu da hancin Abu Dhar wai ma'ana ko Abu Dhar bai da baka sai ya shiga aljanna kai to kaga kuma ita ce kuma ita la'ila ita ce baka yi horin lazumin ka ita ce wanda aka shiga aljanna ga ita da Allah yanzu wannan hadisi bane wanda ya kawo shi wanda ya roto wannan hadisi na farko shine Imam Bukhari ya roto shi a cikin hadisi ne na sahih Muslim hadisi sahih Bukhari hadisi na 2827 a cikin sahih Bukhari Muslim shi ma ya roto shi a cikin sahih din shi to anan yanzu kaga ita na ilal nan da Allah wai ma aka kace wanda aka kawo riba musulmi ba in zai zama musulmi ita ya shiga aljanna wani ya ka faɗi guda nawa guda ɗaya ko ta kashi aljanna ni ku kullum suna haɗari amma duk ba su iso kai na aljanna ba kuma ba su da bambanci wanda ne ka rubuta haka nan ka rubuta haka haka duk kala ɗaya ne ba su da bambanci to ni ne kai na wata kuma ga kafuri ɗaya in ya faɗi guda ɗaya zai wanda kafuri zai tuya musulunta nan ya yana musulunta sai ya mutu shi kenan aljanna ne fa kuma ka gama taɓa sallah ko guda ba ko bai sha wahala duk ba wani abu da ya kai ya da samu fadala ba kaga kenan to ni wallahi da dani ga ina yin guda dari kullum to saboda haka kaga kenan kun ga ace duk abubuwan da aka ta jefa in dari ga yan dare duk ƙarya ce su kai shi dan ne kullum dan Allah yanzu wanda ya sa wannan gaba kai da mutaci maka da mira ba sai kai da ya kai kai gaba ba tun da kai ka san gaskiya ta maya ba to wannan kenan to sai hadisi na gaba kuma sai hadisi na gaba arwato har yanzu daga ummu hani'i radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illa allah la yasdiquha amalun wa la tatruku dhanban yace tace ita la ilaha illa allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta barin zulmi ko guda in kai ta da ka hudu la ilaha duk zulman ka gaba ɗaya ka shaye su duka ai fo matin duka ba dinin ba ai fo matin gaba ɗaya na zulman ka inda kai la ilaha illa allah kwara guda la yasdiquha amalun wani aiki duk wani aiki da zaka yi ibada ka gane baya rike zuwa wajen Allah duk aikin da zaka yi na ibada to la ilaha illallah ita zaka yi kowa zuwa wurin Ubangiji sannan wala tatruku zamban ba ta barin zunubi ko guda wannan hadisi Ibn Majah ya rubuta shi a sunan shi in ba ka da sunan Ibn Majah kuma in ka diba shi nan cikin mutarul hadisi yana nan cikin harfu la la na da malik an gani harfu la ba harfu la ne ba yawa a cikin mutarul hadisi kaga kenan wato a shila yan tana da girma kwarai da gaske hadisi da hudu an rubuta ga sai da Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma yace sami su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul zikri la ilaha illa allah wa afdalud du'a alhamdulillah yace duk zikirin zaka gaba dai wanda yake shi wanda babban yace to la ilaha illa allah shi babba yace wa afdalud du'a ma fi fitu addu'a da zaka alhamdulillah da zaka cewa wannan tirmizi ya rubuta a cikin sunan ibnu majah a cikin sunan shi ma ya rubuta shi da imam al-hakim shi ma ya rubuta shi kuma hakim kuma yace hadisin sahihi ne kuma wa wafaqahu az-zahabi zahabi shi ma ya ci ya inganta zahabi almajirin ibn taymiya ne an gane wanda muka kafi sai ne shi ma ta hadisi ya inganta a cikin sahih al-jami'i na shi yana da a cikin hisn muslim kuma in mutum ya diba shi a cikin fadl at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa takbir kaga aka kace jama'a kun ga ita wannan la ilaha illallah din nan ashe kai guda ɗaya in mutum yayi kun ga bai san iyakar abin da zai samu ga Allah ba to da Allah ibalai yana kai kullun tsada to hadisi nabi an rusul da sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yace manzo Allah sallama ya ce jaddidu imanakum sai manzo Allah sallama ya ce ku rinka sabunta imanin ku kullun zama sabu kila sai sabai sun kace wa kaifa nujaddidu imanana ya rasulullahi a zamanin mutum mai imanin mai zama sabu kullun sai ce aksiru min qawli la ilaha illallah ku tsaya wannan faɗin la ilaha illallah duk sadaka ku la ilaha imanin ka kara zama sabu annabi ce ku aksiru ku yawaita ku sai da yawa to ni zan na dari shikenan sai kuma na ya yawa huku ciwo Allah abinda annabi ce a shege da wadi aksiru a yawaita min qawli la ilaha illallah wannan hadisi Imam Ahmad shi ya rubuta a cikin Al-Musnad naki da Imam Al-Hashim a cikin Al-Musnad raku yace kuma hadisin sahihu al-isnad ne walam yukhadijahu yace hadisi ne mai ingantacce isnadi Bukhari da Muslim da ne ba su rubuta shi amma dai yana da ingantacce ya cika mashi din Imam Al-Haythami a majma'u az-zawaid shi kuma litafi ne kenan yace Imam Ahmad ya rubuta shi da dabarani yace waljalu Ahmad fi qatun yace magajin da Imam Ahmad ya rubuta hadisin daga gare su kuma dukkan su a mintatu ne in baka da wadannan littafin kuma ka diba mutawar hadisi din ka dai har yanzu a cikin harfin jini yana nan ciki shi kuma in baka da wadannan littafin kuma kaga ashe in dariqa kenan imanin su kullun sabo hore yake ko ina ganin ka kore kullun ake kullun sabo dinki kaga san yawa eh balle dai jama'a shi imanin ka ne a sabo kullun kullun haka kalma ta yaya ce mai girma wannan ba to kaga duk sanda musai sabo dinki yana jin dadi ko ko yawa ka gina wani sabon gida kana jin dadi kina ka samu wani duk da sanda zakai wani sabon abu wani kala abu dai sabo zaka kana da sha'awa da shi to balle imanin shi kullun yana zama sabo koyo shi to to wannan kina to sai mu je kila sai sai ai to shi ma an ji ka dai kana yanzu misali a takaice mun ji annabi ya ce ku yawai ta ko to ashe ko 100 mun kauce kada ba mu dalili balle 100 ne muka ci lazumi ita la ilaha illallah to kuma har la ilaha gora da mata zo hadisi ne kamar an zo tun daga Abu Darda radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min abdin yaqulu la ilaha illallah 100 marratin illa ba'athahu Allah yawm alqiyamati wa wajhuhu kalqamari laylatil badr wa lam yufa'al ahadin yawma idhin amalun afdalu min amalihi illa man qala mithla qawlihi aw zada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min abdin babu wani bawa yaqulu la ilaha illallah wanda zai faɗi la ilaha illallah ne asan marratin so 100 na muka ga lazumi tun tadi muka yi yace duk wanda ya so 100 gaye ni illa ba asa wallahu ta'ala fa sai Allah ya tayar da shi wani kiyama tana tashi alkiyama wa wajahu huska tai tana haske da kyalli kal kamar kamar warkar san wata lailatul badr sanda yake kwana 14 ko 15 haka zaka tashi alkiyama tun zai tashi inda yana la ilaha so 100 gaye ni to zai tashi yana haske da kyalli dama ko san da haka na ga ne aljanna kusan lahira wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira yawa to wannan shine sannan sai yace kuma bayan wannan walam yurfa'a li ahadin yawma idhin amalu ba za a daga aikin wani mutum baran nan wadu wani mutum wanda zai aika wani aiki na ibada to aiki ne za a tsaya da shi zuwa sama bai cimma ladan wanda ya lafi ya gura dadi shine walam yurfa'a li ahadin amalu afdalu min amali ba za a daga aikin wani ba wanda yafi aikin kada kai lafi ya gura dadi illa mun kalle misal kauli sai wanda ya fadi shi ma lafi ya gura dadi shi ma in shi ma irin sai irin saka gurabin to shi ma yake maka kenan auza da ko ya kara wuce ka kaga ko kowa wuce mun kai kenan ba da shi ko tunda auza da to wannan kenan wannan hadisi Imam Al-Haythami ya kawo shi a cikin majmu'u zawa da yace kuma da ku dabarani zamu dabarani ya rubuto shi Imam Dabarani ya rubuto shi ne a cikin littafi a cikin Musnad Shafi'i na in ba ka da shi kuma can Kadiba cikin mutawu hadisi yana nan cikin shi ma yace kuma ya kawo shi kuma sai yace rawahu al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi kuma ya rubuta shi to kun ga ta kashi to Allah yanzu wannan gabuwar da muka faɗi yanzu wa bid'a ciki duk wanda yake wannan gabuwar da muka yi bid'a ne shi an miki na shi dan bid'a kuma ta tace na kashi to an gama ku ya gama ne aka yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko wa salamu alaikum ita ma akwai ta na farko dai subhana rabbika rabbil izzati da aka yi din da ta a sani ayat qur'ani ce kana nan cikin suratul safat a ƙarshen suratul safat kana nan a cikin wannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaikum alhamdulillah aya ce ta qur'ani da ba kusa to inna hadaita sai lahimi ne na kanta ayat qur'ani sai dai a galihi na a ce dan bid'a ne na kanta ayat qur'ani dai kenan na biyu an rubuto daga Yunus bin Abi Ishaqa daga Sha'abi yace manzo Allah sallama ya ce man sarrahu an yaktala bil mithyal al awfa min al ajr yawm al qiyamati falyaqul akhir kalamihi min majlisihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yace duk wanda ya kaso ranar tashi al qiyama wato ma'auni ne ka gane yayi au amma yayi au da au cikakke na lada ranar tashi al qiyama yace to in kai wani zama ka zauna in ka kare da zaman da kai ko na karatu ne kai ko na mene kai in kai ka kare to ka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yace haka na aka so in kana son ka samu au da cikakke na ladala ta shekiya mutu in ka gama zama kai ta to sai mun kai mu ba shi ke san bazan bid'a wannan kuma da ne kawo din nan na farko malaman da suka kawo shi akwai ibnu abi hatim a cikin tafsiri ne ya kawo shi akwai imamu al-qurtubi a tafsiri ne shi ma ya kawo shi akwai imamu sa'alabi a tafsiri ne shi ma ya kawo shi akwai imamu al-mawardi a tafsiri ne shi ma ya kawo shi akwai ibnu kasir ne shi ma a tafsiri ne shi ma ya kawo shi a daidai wannan aya ta cikin wannan suratul safat din sannan da shi da ya tafi da shi Ibrahim radiyallahu anhu shi ma ya kawo shi wannan da ciki sannan Imam al-Bagawi Bagawi shi ma a cikin nashi tafsiri shi ma ya kawo shi amma a matsayin mauqufi shi kuma can kaga shi sunan wannan sun kawo shi ne matsayin manzo Allah ne ya faɗa amma shi Bagawi sai ya kawo shi sai Sayyidina Ali daga Sayyidina Ali ne an kawo shi ya faɗa wannan magana din to kowane da ya kawo Sayyidina Ali ya sa mahujja ko balle wannan kenan sannan bayan wannan a matsayin mauqufi din Bagawi ya kawo shi Imam al-Qurtubi shi ma ya ƙara kawo shi a matsayin mauqufi din Sa'alabi shi ma ya ƙara kawo shi a matsayin mauqufi Imam an-Nasafi a tafsiri shi ma ya kawo shi Imam al-Baydawi a nashi tafsiri shi ma ya kawo shi Imam al-Alusi a nashi tafsiri shi ma na ruhul ma'ani shi ma ya kawo shi sannan Ibn Kathir shi ma ya ƙara kawo shi a matsayin mauqufi din shi ma cikin tafsiri shi ma har yanzu Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu shi ma ya kawo shi a cikin tafsirin shi a matsayin mauqufi to don Allah idan na yi shi sai mu shikenan sai a ce matsayin bid'a duk waɗanda malaman tafsirin ganin duniya gaba da zukariya suka yi kuma duk bid'a ne su sun kace in yi to mutum ya ga namai sai to an jiya yanzu mun jiya kai isi fari guda 100 akwai cikin sunna salata annabi sallallahu alaihi wasallam to amma me yasa kuka yi sahiha majalisi koko yawa me yasa aka yi sahiha majalisi to shi ma da sai mu ci alqur'ani Allah madaukake sarki shiga mana cewa wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli bil ghudwi wal asali wa la takun min alghafilin sai Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka ya ana lazumi bayan aka yi yawa shi yasa muka yi boye ana lazumi ba ai kware zan haka cikin natsuwa kana yi ko to Allah ya ce kai haka ne wazkur rabbaka fi nafsika yace kuma tadarruan wa khifatan a cikin kaskantar da kanka da ladabi ga Allah zakai waduna jahil da kwal Allah ka da bayyana kuma shi yasa muka bayyana ga lazumin yace waduna jahil da kwal kar a bayyana kuma a rika yibil gudi wal asal sahih da majici yace wala da kuma da gashi yana kakka zama da gaskiya inda an malaba kana ba su yawan yin shi sahih da majici to yanzu haka sahih da majici kenan wace ayi sahih da majici Allah madaukakin sarki wannan aya a cikin suratul a'raf aya ta 205 to kaga a ce kenan yi sahih da majici shi ba da shi bane to bari mu gani da yake lokaci na tafiya kuma gaskiya da sai kuma shi ma ya zo da yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a zauna din sahih da majici da rika yanzu ki gura din na farko an zo daga Abu Umama ta radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an aqauda azkura Allah wa ukaddiruhu wa ahmaduhu wa usaddihuhu wa uhalliluhu hatta dalu ash-shamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa raqabataini aw aksa min walidi isma'ila wa min ba'd al-asri hatta tagruba ash-shamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a riqabin min walidi isma'ila manzo Allah sai yake cewa in zanna in ta yin zikirin Allah ina wa Allah kabbara Allahu akbar wa ahmadu ina gode ne ina alhamdulillah wa usabbihu ina mai tasbihi wa uhallilu ina la ilaha illallah hatta tudura kan su bayan sallar asuba in zanna in sai har rana ta fito to ahabbu ilayya shine shiku min an ati karkaba sai zuka ga in yauta waya guda biyu ko hira guda biyu din min wanda isma'ila daga cikin ayyan annabi isma'ilu saboda darajar su haka ne shi in zanna in wadanga ayyuka min ba'd al-asr bayan al-asr hatta tudura kan su har rana ta fadi shi ma ahabbu ilayya nafi sunai min an ati ka arba'a riqabin bisa ga in yauta waya guda hudu min wali isma'il daga cikin ayyan annabi isma'il imamu ahmad asin al musir da shi ya rubuto shi kaga shikenan in zanane sun haɗa bai sun zalla shi ya ana shi ago to daga anas bin malik radiyallahu anhu shi ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala an aqauda ma qaumin yadhkuruna Allah min salatil gharati hatta tadlu ash-shamsu uhabbu ilayya min an atqar to matsala ki dai wannan dai sunda gashi to gashi nan dai yace ana utuka arba kamasin min walidi isma'ila wala an aqauda ma qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila an tagruba ash-shamsu ahabbu ilayya min an atqa arba'atan duk dai kusan mai ma'arawar tanni shi wannan hadisin Imam Abu Dawud a cikin sunan shi ya rawaito shi da Imam Suyuti shi ma ya kawo shi al-Hawaini ta tawana shi to kaga nan mun ji ashe ana yi kenan hadisin wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Anas bin Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an ajlisa ma qaumin yadhkuruna Allah ba'da salati subhi ila an tadlu ash-shamsu ahabbu ilayya min matla alayhi ash-shamsu wala an ajlisa ma qaumin yadhkuruna Allah ba'da al-asri ila an tagruba ash-shamsu ila an tajiba ash-shamsu uhabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha man zalla sallama shi wallahi in zanna ma qaumin tare da mutane yadhkuruna Allah suna zikirin Allah ba'da salati subhi ba'da salati asubahi yace ila an tajiba ash-shamsu har rana ta hito yace to uhabbu ilayya yace na hisu ne min matla'at alayhi ash-shamsu bisa ga a ce rana ta hito duk abun da rana ta hakka a shi an bani shi duniyar ga yace to na hisu in zanna bayan sallar asuba in talazumi har rana ta hito da abin da cikin duniya zai faɗi to shi yasa muka tsaya da mai sun muka yi kuma bayan sallar asuba din yace kuma in zauna kuma in yi bayan sallar asar yace na hanso ne daga duniya da ma duk abin da suke ta gaba dai a bani duk duke duniya kun kusan ko duke garin da dayan da shiku yawa to saboda haka kaga kenan to kaga to kuma shine muka yi kuma da sahih da mai sun wannan hadisi ibn abi dunya ya rawaito shi da imam al-bayhaqi da imam al-asbahani imam suyudi ya kawo shi a rawayi ka kawo shi ma to a da kace jama'a bai hakuri mu ci ga wannan saboda lokaci na tafiya a wuri na kula da yawa a sai a ci to an jiya yanzu da mun ji akwai istighfari akwai salati dari akwai la ilaha illallah dari kuma an jiya ana yi fahi da mai su boko to ya da ko subhanallahi kabir sai aka yi duya ya da ko to amma me yasa aka zannawa in za a yi wazifa a zo a taro a shi kuma a yi da'ira wasi ayi shi kuma wato na farko manzo Allah sallama hadisi ya tabbatar da cewa ya zauna kun ga yanzu ko da shi hadisin da muka kanta za su shiga ciki ko tunda ya ce in zanna tare da mutane muna ji koko ka ban tare da wanda muka ce su kan so ya hujja in zanna tare da mutane mai kaga wazifa da ba zaka zanna ne ka tare da mutane ko sai ana yi to an zo to har yanzu daga Abu Huraira daga Abu da kuma Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma suka ce manzo Allah sallama ya ce la yaqulu qaumun yankuruna Allah azza wa jalla illa fatahul malaikatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa nazalat alaihim as-sakinatu wa dhakarahum Allah fi man indahu yace manzo Allah sallama ya ce mutane ba za su zauna ba suna yin zikirin Allah yace illa fatahul malaikatu da sun zanna suna yin zikirin Allah sai malaiku sun kewaye su wa ghashiyatuhum ar-rahmatu kuma rahama Allah za ta lulluɓe su wa nazalat alaihim as-sakinatu kuma da kowa za ta sauka gare su kuma wa dhakara Allah fi man indahu Allah zai ambace su a wurin malaikun da a wajen zai faɗa musu kun ga bayi na can da wani jawani ga can suna ambato na Allah zai alfahari da mutanen ga malaiku duk wanda sun ka zanna da Allah ba zanna maka yanzu a wajen ba to yace la ya qaulu qaum mutane ba za su zauna suna yi sai an yi haka din ashe kenan dan mutane sun zanna sun yi ra'ayi suna shi ba su yi lahi ba sunna sun kai su ma wannan hadisi imam muslim shi ya rusuta a cikin sayyid din shi a cikin babu fadalin istima'i ala tilawatil qur'ani wa ala dhikri kadiha sunan babu kenan a cikin sayyid muslim babi a cikin taruwa wajen karatun qur'ani da kuma taruwa wurin zikiri sunan babu kenan a cikin sayyid muslim ya kawo wannan sannan tirmidhi ya rawaito a cikin ma sunan din shi a cikin babu ma ja'a ta qaumi yajilu suna fa yadhkuruna Allah azza wa jalla ma lahum min al-fadl yace shi imam ka gane shi tirmidhi a cikin sunan tirmidhi a cikin babin a cikin mutane wanda sun ka zauna suna yin zikirin Allah kana abin da za a ba su na falala shine ne kawo kaga sai sun tabbatar da ana zauna yake na yi sannan imam Ahmad ya rubuta a cikin al-Musnad din shi ma cewa masu ya kawo cikin ahli fatawa to kaga nan wannan ashe dan Allah yanzu ne Allah yake wanda ya zanna wurin wazifa istighfari ne da zikirin Allah ne kuma zikiri bane salata ne zikiri ne kuma zikiri bane la ilaha illallah ne to sai mun ka zanna mun kai to sai annabi shi kuma in an ka taro an kai jama'a abin da za a samu to hadisi na gaba an zo to daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yana cewa idza marartum bi riyadil jannati farta'u in kun ka wuce inda aka kiwo inda dausayin aljanna yake kuma ku tsaya kiwon tare da ku sai sahabbai sun ka ce wato wa ma riyadil jannati manzo Allah yana dausayin aljanna sai yace qala shi la zikri inda an kai halqa an sa abinda halqa a zanna ai da ila haka a kiwo an gani shi aka ce mahalqa to sai sai inda an kai wannan zama an kai kiwo ana zikri na addausin aljanna ashe kaga ba so zifa ba cikin dausa aljanna da kike ganin saboda haka wannan hadisi a Tirmidhi ya rusu a cikin sunan din shi a wata ba kuma cewa majalis zikiri sannan Imam Tabarani shi ma ya rusu a cikin Mujmal Kabir nashi to a takaice jama'a ashe kenan wato duka ashe wadanda abuwa da mun ka ce dake lokaci na cikin jama'a mun ce lokaci mai yawa kun ga yanzu da Allah ya muka sanar muku wazifa da ashe kun ji ma cikin dausa aljanna muke to yanzu shi umarnin wa zakari na manzo Allah koko rena yawa koko na saboda haka wato kuma ka gani an ka zana ana daga sauti ana yi ko yawa yana nan a cikin sahih bukhari shi ma an rawaito shi daga ibn abbas radiyallahu anhu daga maula ibn abbas ne daga ibn abbas din yace inna rafa'a sawti bizikri shine yan sarifu nas min al-maktubati kana ala ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace lalle daga sauti da zikiri ta ayat Allah yace sun zamanin annabi akai haka nan amma yace shi in yana gida ka gani yana gida ka mai fito masallaci in dai ka gani an gama sallah da can gida ne yake ji ana zikiri to min ba kwalin azan ya gane ya jiya da gida ne kai gane an gama sallah kaga sai daga sauti yana yi duk da shi bane kuma duk musulmi ya ce wani aiki shi ma daga sauti yana yi ko daga sauti yake yan da shi ko labbaik allahumma labbaik labbaik la shi ko
sai in ya dawo ga yankin sai zuki ya daga murya ba shi koku bid'a ne amma ya taji hadu dole daga fatin yayi to kaga a tikace ne jama'a saboda aroguje uri na kurewa da yawa mun jira a taro a zauna a shi wannan ba da shi bane ba to sun gara musu yi lalle mun jiya ana zanna ana wazifa amma istighfar da kuka yi wazifa a ce ku ya astaghfiru Allah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum to shi kuma fa me yasa kuka yi ne shi ma sai mu ce annabi yake mishi sallallahu alaihi wasallama arwayo daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah ta'ala yace man qala astaghfiru Allah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayhi ghufira dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi kaji istighfar in wazifa ku manzo Allah ta'ala yace duk wanda ya fadi wannan astaghfiru Allah al-azim la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum duk wanda yace ghufira dhunubuhu duk zunubai da an gafarta ne gaba dai wa in kana qad farra min az-zahfi ko da laifi ne ya kai wanda an tayi wurin yaki ya gudu sai shi tsaya ya tsaya shi na musulunci na jihadi ko zulubi ne ya kakan duk an gafarta mashi ko ji ne sai fara yin wazifa ko to shi ma akwai shi a sunna wannan hadisi kuma Imam Abu Dawud ya rusuta shi a sunan din shi Tirmidhi a sunan din shi ma ya rusuta shi Hakim ya rusuta shi kuma shi sahihi ne shi Imam al-Hakim kuma wa wafaqahu Zahabi Zahabi al-Majdi ibn Taymiyyah kuma shi ma shi ya inganta hadisin sannan shi ma hadda Albani shi ma dan karamin al-Majdi ibn Taymiyyah shi ma ya ci hadisin ya inganta in ka duba cikin sahih wa targhib wa tarhib in ka diba nan cikin su kuma hisnul muslim ha yanzu cikin magana ba a cikin da yake magana istighfar da tuba dinnan za ka diba shi nan ciki to kun ji a cikin istighfar da yan wazifa akwai shi ko to sai to mun ji azu akwai shi to me yasa ka shi ne da kyalle shi kuma ko ku saboda haka me yasa ka shi ne da kyalle shi mu ce gaskiya ne na farko da shi shi ne da kyallen nan na farko an sani in za a sai shi da shi da mako sai wanda ke wa shi da mai tsarki mai kyau ba a da shi da wani mai nisa ba saboda wani zikirin Allah ne wuri ne wanda ke mai tsarki wanda ke kawo tsarka kyau na gyara shi to to saboda haka ga kaida wato shi wannan na farko sai mai tsarki ne aka rubutawa kuma shi shi da kyallan an gane wani wazifa ba dole bane an gane ga kaida ba dole bane shi in kai wazifa baka shi da kyalle ba wazifa ka tayi abinda a dalili shi da shi ne lokacin sadda shi wajen suna yin wazifa radiyallahu anhu to sai yazan mutane wani in ya soje wucewa ya ga ramai suna zo ne sai dai su ko misali sai ya haka tsakiya da su in ya biya wuce to shine sun ka to aya kamata bari sai a rika shin fi dau kyalle wurin kaga dai dole shin koyi mutum ka taho zaka wuce ka isko an dauko kyalle fari kwal da kyau an shin hida ko me shi ko sai ka san da ba ka fara ka ci ka bi shi ko ce koko kun ji dalilin shi da shi ba shi da dalili saboda lokacin ba cikin kame a gina zawuya ne lokacin kame shi zai gina zawa sai ne sai ga wani hili ne wanda ake zama ana shi yasa akan ta faru to kuma bayan an gina ma zawaya an ci gaba to sai yazan an ci gaba da yin wanda ainihin ba a fasa ba na'am na'am saboda haka to sai yazama wato an ka ci gaba da shi hidawa bayan an gama bayan an gina wazifa bayan an gina zawuya din kun ji dalili saboda haka ko gobe in ka ga dawo sai da kai wazifa ka ba kyalle kai ba ka da laifi wannan kenan sannan ko bayan wannan kaga da ma kusan girman wurin zikirin ni dama kuma don akai matuƙa ne wajen tsaftace wurin ni ba na abu to kuma in kai wazifa ba shi ba yi ko ba shirka bane wannan da abin da yasa yanzu misali su abin da suka ganin cewa kamar an ka shi da kallon misali an ka fuskance shi an fuskance shi ne ko to dan ka fuskance kallon misali kai wazifa duk ka fuskanta ka ba ana sallafa yanzu in ka zo sai inda ka aba take ita da kanta misali kamar a ce nan ka ba ci annan ne ai ku sai da ku ita zaka kallo kana sallah to wa kaka wa sallah ita ba ita ba ko to kai ma kallon wazifa da kai shi ka kawo balle ko kana faɗin sunan kallon wurin balle ko sunan kallon ba faɗi cikin wurin nan gaba daya saboda haka wasan abinda aka yi bari Abu Durab ba hazin gaishe ta gago to mana ubangiji sai Allah aka bauta mai alheri ba dama tsamta shi wurin ne da kuma gyara shi wannan kenan sannan wato so duk dai waɗannan abubuwan ne ga sunan da yawa amma kuma akwai wani hadisi ma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda an karo daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zkuranna Allah qaumun fi dunya ala al-furush al-mumahadati yudhiluhum Allah ad-darajat al-ula yace waɗansu mutane za su yi zikirin Allah a nan duniya bisa ga wasu hidin da su hida suna yi kaga su a rika shi hida shi da dai zikirin da Allah sai wazifa sai annabi yace duniya za a yi waɗansu mutane wanda za su rika zikirin Allah bisa ga shi hidin da su rika shi hidawa yace waɗannan mutane yudhiluhum Allah ad-darajat al-ula Allah zai shigar da su wani tashin kiyama cikin darajoji za madaukaka wannan yana nan a cikin sahihu ibnu hibban yana shi abu ya alama shi ma zai cikin musnad din shi موسى دي شيما كوشي عشان عبد الرحمن مسور شيما عشان تفسير سوره البقره وجن فذكروني اذكركم ان واشكروا لي ولا تكفروني تو كاجا كينان اشي wannan dai in mun ka diba dai aka kashe Allah ke shi jama'a saboda ba mu da lokaci wuri ya tahi bare mu sai mu gangara kashi kashi wato shine sai mu tsidi hajiya addu'a na yi to amma ai da mun kace ai sifa da shi ko asani ko kowa ji shi ko ko kace astaghfirullah ko astaghfirullah la ilaha illallah kuma sai duk kudin an ji shi ko yace ya da sifa din ya da da la ilaha illallah amma ai hadda salatul fatiha akan yasa ku kai ka koko ana yi to haka nan ko sai ai salatul fatiha ko kuma salatul annabi ko kai ba kasa haka nan wani yace ai kuma sai ka ji ana cewa wani abu ai salati goma ga annabi in za a yi addu'a amma sai an ka gama kuma sai a ce fatiha da salatul fatihi saboda haka salatul fatihi ba salatul annabi bane ba saboda haka to bari ku jiya salatul fatihi salatul annabi ne sallallahu alaihi wasallam na farko dai jama'a abin da yasa aka ce ba da salatul fatihi shi al-fatihi din sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam domin hadisi yazo wanda hadisin nan wato yana nan in ka duba a cikin Imam Suyuti yayi magana cikin sharhi Muwatta Malik na Tanwirul Hawalik sharhi Muwatta Malik ne yayi a cikin bali ne magana kan sunayen manzo sallallahu alaihi wasallam to anan ciki shine sai ka kawo cewa Abu Na'im ya rawaito hadisi a cikin dalailin nashi da Ibn Majdawihi a cikin tafsiri ne shi ma ya kawo daga hadisin Abu Dufaili abinda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce li asharatu asma'in inda rabbi ana Muhammadu wa Ahmad wal Fatih والخاتم وابو القاسم والحاسب والعاقب والماحي وياسين وطه ما قال سلام شي ina da sunaye guda goma wajen ubangiji yace ni aka ce Muhammadu ni aka ce Muhammadu wa ana wal fatih ni ne yake ce fatih in kace salatul fatih to annabi ya ce fatih sunane ne sai kace salatul fatih ya ma'ana take nan da Hausa salatin annabi ne sunan al fatih ko to shi ke nan sai a ce ai dan bai da salatul fatiha ba salata ne bane wani ma ce wani abu wai wai fatiha ai sunan wata mata ce kaza ta ba wannan yake kun yaye ta kaga yanzu da Allah yanzu da wanda ya dauki sunan annabi ya rena shi jama'a ku tsaku shi wanda ya faɗi sunan annabi ya rena shi yake sunan wata mata ce aku tsuna ne da sunan annabi ga shi sunan wata mata ce don kana mara kunya akwai hadari shi yasa wanga abin da suka yi ba wato wannan abin da suka yi musiba ce mai girman gaske da kuma sani ba kalama ba to wannan shi ne sannan bayan wannan jama'a kuma bayan wannan akwai wani bangare na salatul fatihi din wanda an ka ruwaito daga salatin da sayyidina Ali yake sayyidina Ali kowa san dai sahabi manzo Allah ne ko yawwa radiyallahu anhu wato an ruwaito wai kamar yadda an ka ruwaito daga Nuhu daga kuma Bin Qais wato shine Nuhu Bin Qais daga Salamatu Kindi abin da yake yace anna aliyan radiyallahu anhu kana yu'allimu an-nasa salata ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali yana koya mutane salati ga salatin da yake yi abun da yake cewa to yake Allahumma dahi al madhuwati wa bari al masmukati wa jabbar al qulubi ala fitratiha shaqiha wa sa'idaha ij'al sharaifa salawatika wa nawami barakatika wa la afata tahannurika wa fadaila alaika ala muhammadin abdika wa rasulika al fatihi lima ughliqa wal khatibi lima sabaqa wal mu'izzin li haqqi bil haqqi wa dami gud hadda zuwa kashi mun karanta shi can cikin tafsiri wannan na wata aya da shi azumi har karshe ne na karanta shi saboda haka wanda yake sun ka gane magana salatu ne ya ji karin bayani ya ce samu wannan tafsirin da muka yi na ayatin ta bana wani na shata ne ko to mu sai ya same shi zai ji saboda haka anan ciki an yi bayani akan wannan na kawo salatu har karshe ne yanzu ba mu da lokaci shi yasa kun ga cikin salatu sayyidina Ali wato yana yin salati ga manzo Allah sallama kun ga cikin salatin na hadda al-fatihi lima ughliqa wal khatibi lima sabaqa wal mu'izzin li haqqi bil haqqi mamakin nasu bi haqqi bil haqqi to kenan yanzu in ka soke ta kenan kana tunanin ni kenan sannan ba wannan jama'a in kun ka diba irin salatul fatiha gaba ɗaya kana zagin salatul fatiha kawai wata mummunan magana kanta abin da kai shi wato annabi ne ka zaga da Allah madaukin sarki abin da yasa shine in ka diba sunayenta cikin salatul fatiha gaba ɗaya ba sunayen kowa sai na Allah Allahumma sunan wani Allah salli ala sayyidina Muhammadin wa Muhammadin annabi hawo sunan babban koko الفاتحه ايوه كان يشوفون الخاتمه شي ما كان زان كان يشوفون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق على الحق سنه وني بالحق الحق الذي شي ما والهادي الهادي سنه وني والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله يا لان جدا ما قال سما دوكا غما دسوا حق قدره ومن قداره العظيم العظيم سنه وني تو ان in ka zage salatul fatiha suwa ka zaga kina Allah da annabi ka zaga ko da sunayensu ne kuna ciki ba sunan shehu ko guda cikin salatul fatiha sunayen Allah ne da manzo Allah kawai suka daya ciki
اللهم يا الله صل على سيدنا محمد الله كيف صلاتي بس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أقول لك من الله عندك شيء ما بودن دك وسوا أول أكل يا أمي جيني أمي الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق عندك شيء يتشك أبو ندي سنا ولا أنا بابا كم شيء تكاس بابا والخاتم لما سبق شيء ناس إذا الحكي الحكي من الله ميت ما كون جسيا دجسيا إنها والهادي إلى سرائك المستقيم من الله إنما ميت ما كون مشريا وإن زواج هيا نتاك ما يدك يا أمي جيني أن الله كم يسلاتي وعلى آله الله كي يسلاتي زواج إياه لنجرنشي حتى قدره الله كواء النبي صلى الله عليه وسلم يوان درجة تاشي ومن كداره العظيم يقول الناس من يجرمات إن الله كي يسلاتي إذن حكنا دعا الله أجاه هنا أبونا أتشكمال الشوف مي أتشكمال الشوف شيخ أكو ما تشعر تلاش باتي تحقون سلاتي لهذا سبورة كارو يقول الله كاتي الله كواء النبي صلى الله عليه وسلم يوان درجة النبي أكون دسي أكا يوان درجة النبي كون دسي دي أفرام هنا تو يا الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ya Allah yawa annabi salati adana yawa daraja to me kuka tunani kuna ganin lazan sai aka tuku ba ta da iyaka wannan kenan to sannan bayan wannan kuma duk an dai ga misali ga su duk wannan sunayen Allah jama'a za Allah ku a cikin su to kuma kashi jama'a bari ku ji wanda yayi isgiri da ba'a da sunayen Allah abinda Allah yake zama kahuri abinda Allah yake cewa qul a'udhu wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum sai Allah yanzu da Allah ne da kuma manzo Allah sallama za ku rutsa isgili kuna musu ba'a sunayen Allah da na annabi sai Allah ce kuku ka wani hanzari gaba kun zama kafare ko da kuna masu imani yanzu kun zama kafare to yanzu da ka zage salati al-fatihi karci kaza da Allah yanzu haka ce wai salati al-fatihi wai fati sunan annabi wai kace sunan wata mata ce haba kana ne kuma babako Allah ya kare mu daga wannan musiba to ai an ji shi kun ji al-fatihi ma bulda ma shi kuka ki shi kuka ki to ga cikin salatin sayyidina Ali yana yi kuma sanar da fatiha ne in ka diba tana nan cikin dalailu shi Usman dan Fodiwo ba suna kaya sai da shi ba shi Usman dan Fodiwo to yana nan cikin dalailu shi Usman dan Fodiwo yana nan cikin sai da salatu fatiha gaba da dukkan da hakan shi har da falalarsa kuma ya fadi to wannan kenan to da yake jama'a lokaci ya kure da yawa abinda an na karshe da zamu kulle da shi kwata kwata shi ne ai tun sai to mun ji salatu fatiha eh lalle haka ne sunan Allah zai da annabi shi to jafara fa kai ta kai shi ko jafara da kai ba ku to ita ma salati ce ga nabi Allahumma salli wa sallim ala ayyin rahmat ka kasal ko jahidi kike da kasan salli wa sallim ka kasal ce kin ko yawa to dai shi ba mun da lokaci ba ne mai fasara ta ita amma ne wato salati ne ga manzo Allah sauran duk abin da suke yabo ne da kirari ga shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam kuma jama'a su wadanda salatin kaga cewa suka yi ba ai wani salati sai salatin Ibrahim shi kada aka yi koko shi da salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad shi kada aka yi aka yi su zuwa kashi saboda haka shi kada salati don haka ga duk wanda ya wanda ba shi ba dan bid'a ne to in ka ci haka ne in bid'a suna da yawa hai daga sahabbai za ka san haruwa ku yawa saboda abin da yasa kun gane aguro to daga Ka'ab bin Ujra duk da yake wato Ka'ab bin Ujra din nan abin da yake fada Ka'ab bin Ujra an roto daga shi yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a dai mu tsallake waɗannan ne da wasu abubuwa saboda wurin ya kure da yawa amma eh gaskiya ne duk waɗannan din dun na kawo su cikin tafsiri da yawa amma bari bari in mu tsallake wasu wurare sai mu dan kawo su takaitattu an roto daga sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تسن شيء انا زنور من الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل سي وني متي يزو من الله صلى الله عليه وسلم فسلم سي وا النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم سي من الله مي ده سلم دي باي اي وانا لقى واجلس سي من الله يزو ند وني متي دي سي لازم بيجي جيتي فلما قام الرجل حاجته لو اسن وني متي يا قال ابن ده يزو ده شي وني من الله صلى الله عليه وسلم نهابا سي تاتي جتي شي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر يا ابو بكر yace haza rajulun yurfa lahu kullu yawmin wanga wani mutum ne da ka gani ne kullu ana daukar aiki ne zuwa sama ka amal ahli al-ardi duk adadin yawan aikin mutanen kasa gaba ɗaya duk duniya lalle da aka tashi zuwa sama aka tashi ita kullun sai sai zaba ka yace at wali mazaka ya manzo Allah ina saboda me yake aka washa kan gadin kaga sabai saboda kwalle zai bai wani kwana gumu sai akan bayanan shi ma ya ji a rikai sai manzo Allah sallama yace kun ji abu ka ji abin da yake cewa innahu kullama asba duk sabda ya wata yawa ya gari salla alayhi ashara marratin zai ma salati guda 10 ka salati da sarki ajma'a war ka san adadin yawan salatin duk mutanen duniya gaba ɗaya haka yake mana wani salati ne sai na baka yace wa ma zaka wani salati ne kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mashi abin da yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin nabi adad man salla alayka min khaliqika wa salli ala muhammadin nabiyyi kama amaltana an nusalli alayhi
na ku asali
to Allah tarasi ibrahim ni wanga in kace wanda ya dan bidi ane sai wa kina nan ha annabi ne ka tabbata da wanga musan da yake hai fada mai abin da ka samu cikin ni wannan imam shi da ka wasu a cikin abdul mansur fi tafsir rasul kuma yace dar quduni ya ruwa to shi da ibn majjar shi ma yace a cikin tarihi shi wannan kenan na gaba na biyu shine an rutu daga hasan al-basri radiyallahu anhu yace kana wato hasan al-basri ne yake bayani akan wato yake bayani shi hasan al-basri din na kai mu kai ga hasan al-basri akwai hadisi na abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud zahabi mazan ne kuwa sani sai kun ga jarati daga sama inda kace wanda ya salatu ibrahim wai salatin da ba na ibrahim ba to na bid'a ne to daga sahabbai zaka haruwa ga abdullah ibn mas'ud shi ma abinda yake cewa idza sallaytum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in zakwa annabi salati fa aqimus salata alayhi wa kutu ta salatin ga manzo Allah fa innakum la tadununa Allah zalika yuridu alayhi ku sani ba za ka kawo salatin ku gani ai mun kai zaka lokaci baya ko yawa yace ku wa qulu ku ce Allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalina wa imamul muttaqina wa khatimin nabiyina muhammadin abdika wa rasulika imamul khair wa qaidul khair wa rasulir rahmati Allahumma fa'at maqaman mahmudan yakbiduhu bihi al-awwaluna wal akhiruna Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid kun ji abin da faru sarki da faru ko wannan farkon da faru na ibrahim ne balle to in kace duwan da yasa sai ibrahim dan bid'a ne ka faru san nan ne ta wajen wani yana wazi da su kuma tani wani dogon baki na shi ai wato su sahabbai din nan sai yi ka iya lalarci su rarabawa ne suwa to amma ko su ba su kikiro wani salati na su ba sun kawo annabi ba sai dai sun ka tambaye manzo Allah sallama ya gaya masu wanda zai ma annabi salati sannan ya faɗa masu to shi ibn abbas ya ce ba su kikiro ba ya ne kenan ƙarya ya ce ba su yi wani wanda ba shi ba to sun yi wani wanda ba shi ba hadisi ne mai na biyu kenan ko wannan da ne kawo shi yanzu ibn majah ya rubuta a cikin sunan din shi imam al-qurtubi a cikin tafsiri ne ya kawo shi ibn kasir a tafsirin shi ma ya kawo shi imam suri a durrul mansur shi ma ya kawo shi kuma imam suri ya ce a karatu abdurrazzaq abdurrazzaq ya rubuta wannan hadisin da abdubnu humaydin da ibn majah da ibn madawi da sun rubuta shi sannan imam al-qazi ya rubuta a shifa ya kawo shi kuma san wani abu ma albani shi ma ya kawo shi littafi ne albani cikin ɗan ƙananan almajiri ibn taymiya ba ya kawo shi a cikin littafi ne mai suna sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam anan cikin ya kawo wannan salatin ba sani ba irin nawa ne shahi na 150 da ɗan irin nawa ne anan ya kawo shi kaga shi ne in kace wanda ya wasa ai to har da albani ya kawo shi yawa sai na uku an ruwaito daga hasan al-basri radiyallahu anhu shi ko hasan al-basri tabi'i ne babba ƙwarai da gaske abinda yake cewa man arada an yi kirma bil ka'ati aw ka min hawli al-mustafa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kasu kun gane ya sha daga cikin tafkin nan na al-kausar a cikin ko hidam da tafkin nan na al-kausar na manzo Allah ya ka yace to ga abin da zai hudi yanzu mai annabi salati yace Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ashiyahi wa muhibbihi wa ummatihi wa alina ma'ahum ya arhamar rahimin da Allah salati ibrahim ne in kace duk wanda ya salati ne wanda ba na ibrahim ba dan bid'a ne asalin basri shi ba kace dan bid'a ne imamu al-qazi iyalai ya kawo shi a cikin ashifa albani ya kawo shi a cikin sifatu salatin nabi shi ma shi ma da irin nau'in ne sai da 151 ai an ruwa to wani salatin mun ji kuma wannan salatin da kai jira Ali na farko ko wannan na farko da maka da salati ibrahim ne balle yawa to kaga shi ba ka sai cikin layi duk wanda ya wani salati na ibrahim in dai dan bid'a ne sai dan Ali sai cikin layi shi ma wal iyazu billahi a karu wasu wani salatin ga sayyidina Ali hayyan abinda yake cewa yana yin wani salatin shi ma shi wa kai labbaik allahumma rabbi wa sa'alayka salawatullahi albarri rahimi wal malaikati muqarrabina wan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa ma sabbaha laka min shay'in ya rabb alalamin ala muhammad ibn abdullah khatim an-nabiyyin wa sayyid al-mursalin wa imam al-muttaqin wa rasul rabb alalamin ash-shahid al-bashir ad-da'i ilayka bi'iznika siraj al-munir wa alayhi salam haka na sayyidina Ali ya wanga salatin shi ma in kace duk wanda ya wani salati wanda ba na ibrahim ba ɗan bid'a ne tunda ɗan ɗariƙa suna yin salatin da ba na ibrahim ba ɗan bid'a ne to kun ji sayyidina Ali wannan imamu al-qazi yana suna shi ya kawo shi ma da albanin shi ma ya kawo shi a cikin sifatu salatin shi ma dai yanzu shafi na 151 to wannan duk dai mun riga mun ji su saboda haka duk kun ji wannan ne shi ko wancan salatin
shin wannan sai kana kana arena jin ba mu hadin inda aka same shi ba ku ya kamata a fada shi gaskiya ne wanda yake Allah ma da shi ne ba da huwa sinin ba ba zai masa muka ci wanda Allah al-fatir ba gure ko al-fatir ba wannan bayin lalle ba mu hade shi ba wanda ya ruwa na farko dai imamu al-qadi ya ya kawo shi a cikin ashifa ibnu kasir al-majdi ibn taymiya shi ma ya kawo shi a cikin tafsiri ne shi ma yace kuma shi ibnu kasir yace haza mashhurun min kalami aliyya yace kuma wannan magana shi shahararra daga sayyidina ali sai kuma ibnu kasir yace wa qadara wal hafiz abul qasim dabarani hadal asar imamu dabarani ya ruwaito wannan asarin daga muhammad ibn ali sa'id daga sa'id ibn mansur daga ruhi ibn qais kuma ibnu kasir ya kare cewa rawainahu min tariqi sa'id ibn mansur mun rosu shi ta hanyar tariqo wato sa'id ibn mansur da kuma yazid ibn harun da kuma zaid ibn habbab daga ruhi ibn qais sannan albani shi ma an ga san wanda al-fatih babu rubutu kun gane a hada shi albani ne shima bai alfatih da babu lekwar khatib da masa ba shi ma albani ya kawo shi ma ta cikin sifatu salatin nabi da shi ma kai yanzu dai irin nawadin ne a shafi na 150 da shi ma albani ya karasu a harajin dabarani kuma yace bi isnadin laysa bihi ba'su inji albani yace dabarani ya roto shi kuma da isnadi wanda ba ne shi wato ba ra'ayi sarar da yana da shauki ne ba ne shi inji albani kaga kenan ashe in kace duk wanda ya wani salati wanda ba na ibrahimi ba shikenan ya zama dan bid'a to ka sa layi tun daga wadannan sahabbai ka gamo da albani shi ma da ya kawo mana shi ko ku cikin sai da su ibnu kasir kuma inda zaku tabbatar da ana yin wani salati wanda ba na ibrahimi ba shi albani cikin sifar salatin dai sai yace wa qarza kala shafi'iyatu yace malaman shafi'iyya sun faɗa sun ce anna rajulan inda mutum law halafa da zai rantsi da Allah la yusalli anna al-nabi sallallahu alaihi wasallam salati inda zai rantsi yace wallahi zai yi ma annabi salati da salatin da shi kowane salati lada yace to fadariqul bar abinda aka hanya wanda zaka ke tare ga wannan tsuwa taka shine an yi salli ala nabi kai salati ga manzo Allah sai ka ce Allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu zakiruna wa saha an zikri hil gafiruna sai ibrahim ne ba ne ibrahim bane albani ko dogo magana fa yace malaman shafi'i sun tabbata da haka ne in ka ce ba za ka yi salati ga annabi wanda shi kowane lada to wanga za ka yi ba ne ibrahim ba kuma inji albani ya kawo shi nan din sai yace to imamu nawawi sai yace shi kuma was sawabul ladhi yanbaghi aljazmu bihi abinda ya dacewa a yankin hukunka da shi kuma mutun yace Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim har zuwa karshe to sai yace wa qarta aqabahu jama'atun an gane sai albani yace amma fa shi nawawi din jama'a ha kuma da yawa cikin malamai sun yi wuta gare shi min al-muta'akhir daga cikin malamai sun ce bi annahu laysa fil kayfiyyati ne mazkura tani cikin wannan kayfiyyoyi din ko salatul ibrahim din ko wancan salatin na Allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu zakiruna wa saha zakiruna lagafirun din nan to ba wani hujja ma yadullu ala subutil afdaliyyati ba hujja za ta tabbatar da wani wancan ya wani ba hujja ciki wai ka ce na ibrahim ya ce ba hujja ciki fi yace min haythu naqali in dai talaffi zaka dauko mana kashi annabi yace kaza din wancan ya hidin babu yace wa amma min haythu ma'ana yace amma in ma ta ma'ana zaka bi to fal afdaliyyatu fi kunnan zahiratun fil awwaliyyati yace ma ga wancan na farko salatin na farko na farko Allahumma salli ala muhammadin kullama zakahu zakiruna wa saha zakihu lgafirun da shi ne shi in ma'ana za a ji hashi ya salata yana nan cikin littafin albani na sifatu salatin nabi daga shafi na 151 zuwa 152 saboda haka jama'a duk waɗannan ne a hakarshe ma kuma shi albani sai yake cewa don saboda haka ya kamata ka sani kamar yadda ka san yace ba a so mutum ya rika salati guda ɗaya kai ba a'a yace ka rika yi kala kala ɗin kaga ba sai ne Ibrahim da shi ne kun ji albani ba cikin littafin ba yace saboda haka yace haka ne cikin tahiya ita ma ana so yanda ka samu ne ita ma in ka dan hada ka rika yin wata shi ne ka cewa wa alam annahu la yashir utar fi qusi gasu salatin wahidatin ba sai anta a ce ka rike wata salati kala guda ɗaya ba min majmu'i hadhi sai daga shi wannan shugoji wa kazalika haka ne ya kalla sai ga fita kudi mutaqaddima wanda ake fadi shi maga tawhid da haka bata yace bal zalika bid'atun fi dini bid'a ne kace guda ɗaya zakai kan sai kace ibrahim ɗaya zakai kaza dan biki nan kaza dan bid'a amma inji almani to yace wa inna masunnatu an yaqula hadha talatan wa hadha talatan yace abinda as-sunna wani lokaci ka fadi wancan wani lokaci kuma kai wancan yace shi as-sunna inji almani kai subhanallah yana na cikin wannan sifar salatin nabi na 153 to jama'a dai mu hankure mu tashi haka nan na tun da lokacin mu ya wuce amma dai kam na so kan da mun kara wasu bayani dai amma dai salatin dai suna da amma dai in dai daidai gurgurdan da ayyuri ba da yanzu ku yanzu duk inda wani ya ce baka ayyuri da ayyuri ne ko ko ka san wanda dan bid'a ko yana cewa haka nan ka san wanda dan bid'a ko ka san shi da dan bid'a ko kuma ka san dan sunna ne sai don duk abin da kake ga shi ka ji ko a sunna din kuma ga hadisi ga hadisan kuma ga wadannan ruwa su duk wajiya saboda haka zamu kwana nan ne saboda lokaci dai muna fatan Allah ya mana jagora dukkan zulubin mu Allah ya gafarta mu baki daya muna roƙon Allah ya ƙara yawan sa mana san yawan yin istighfari da yawan yin salati manzo Allah sallama da yawan yin la ilaha illallah muna roƙon Allah ya sa mu cikin inda yake sa duk masu yawan salati ga manzo Allah da masu yawan yin salati istighfari da masu yawan la ilaha illallah mara to Allah ya sa mu inda yake sanya su a lafiya muna fatan kuma Allah ya ƙara mana himma da kokari wajen yawan wadannan zikirin ra'al falan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin kurakuren mu Allah ya gafarta mana da yadan mu Allah ya karba mana الفلما من الله سلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والكاتب لما سبق أنا سأجيب الهدي إلى صراطك المستقيم على أبي قدره ومن دار الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين